na kawo naira 10,000 ka kawo naira 10,000 ba 20,000 ba kenan sai muka ba yaro yana siyo rake yana kankarewa yana sayarwa a bakin shago to yanzu ni ina da shiya kenan kai ma mai 10,000 kana da shiya to in muka so mu fadada abin sai mu ce za mu siyar da wannan kamfanin raken dan haka shiya naira 500 sai wani ma yazo ya siya 500 wani ma yazo sai kaga yanzu jalin raken ya zama 100,000 to yanzu wannan haramun ne wannan yanzu haramun ne wannan ne fa siyan shiya ko kwa raken ne haram to me yasa kawai wai ashe wai malaman Najeriya wai a zauna suke kawai wai ba sa bahasi shi yasa sai kaga wai malami yana hira da mutane irin wanda jahilai suke a bakin hanya a zauna ana ta hira ana ta tuntsura dariya ko kuma wai an kawo malami ziyara wai an shimfiɗa tabarma wai kawai wai hira ake yi malaman sunna aka kawo musu ziyara mashhur yace idan albani dalibai suka zo suka cika zaure in ya fito ya samu ana hira sai yace hira yace eh yace a ba a hira anan sai yace ina zuwa sai je kwaso litafai sai rarraba muku yace to ku yi wannan hirar tukune na fitowa me wa sai bayan awa uku sai fito sai yace yawa waye hadu da wata matsala da ta rukita shi a litafi sai ya fara tattauna sai yace to hirar da mu muke yi kenan amma ku zauna kuna hira haka a aljanna ne ake hira jama'a alal araiki yanzuru kana kallon wannan yana kallon ka ana inna kunna inna kunna inna kunna to ana hirar duniya kenan saboda ba sallah ba aiki ba cefane ba to sai ai hira ya kamata dalibin ilimi duk littafin da ya gani a duniya ya dauka wannan littafin shi yake jira ya karanta kar ka dauka wai wannan su malam wane kenan ka dauka kai wannan littafin yake jira sai ka dauka ka taba karanta subulus salam a sai ka ce to subulus salam yana jiran ka ka taba karanta fatuhul bari a ka taba karanta mukhtasar khalil ka taba karanta kaza sai ka dauka duk jiran ka suke to sai ya zama baka da lokacin hira to na tabbatar ku in ka mutu kana wannan in ka je wurin Allah kana da abin da zaka fadi sabanin ka mutu kana hira ka wayi gari ka zama kallalan ma ya qadima amara abinda aka ce kai ba kai ba abinda ba a ce kai ba shi kai tai hayya hana ka abinda aka ce kai shine bahaushe ke cewa kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi saboda haka jama'a ya kamata mu gane gaskiya saboda Allah in har muna son mi gogayya da duniyar ilimi to tsakani da Allah tsarin da daliban ilimi da malamai suke akai a Najeriya to yana bukata a gyara shi littattafai ba ana ado da su a kanta bane ana karanta su ne a karanta su kuma a zauna cikin shiri matsala da ta fado sai zama kawai a dare ɗaya zaka iya bi ka dan sake duddubawa sai ka fito kamar jarabawa ce jama'a dalibai yanzu a jami'o'i wai ba sa karatu ana koyar da su wai sai jarabawa ta zo in jarabawa ta zo sai ga dalibai sun haukace wannan yana yawo da handout nan wannan yana yawo bai yi wanka ba wannan ya rikice yana neman ina zai je photocopy din wannan wai me ake wai za a yi karatu wai za a fara jarabawa sai nace a kuna hauka ne ai ba a karatu yanzu ai in kai karatu lokacin jarabawa rudiya zaka yi ai lokacin jarabawa hutawa ake aje a zauna ana shan mirinda ana kallon ganye ana shakata kwakwalwa ta yi fresh to sai azo sai a dan duba sama sama dan dama an duba da kyau malam ya karantar da kai yau ka je ka duba ka yi nazari ka fahimci abin tsaf ka zauna da kanka ka rubuta note din karka dogara da note din malam karka dogara da handout din malam to shikenan sai aka ce gobe za a rubuta jarabawa sai ka dan kalli abin kawai in ka kalle shi sai ka manta da shi dan dama ka riga ka